We your Fatima, Kau say Fatima, Hapu you say Fatima, what did you say Fatima, Muma Mangazagata Fatima, gay the key Fatima, Fati Fatima, send the Zinaria, Fati Kimbia, my father Zuchia, Fati Mata de Boa de Basaka Kiba. Allah ki kai roko ba ki fadi ba ko suna adadi ba kamar Fatima fagen ladabi ma dukan sallama me san ci gaba maza auro Fatima fagen zabta ado Fatima ta zama malama wayo Fatima kyau sai Fatima hakuri sai Fatima farjini sai Fatima mu ma mun gazgata Fatima gimbiya Fatima saniyo ne ke ta gaishe dake.